ubang gadadi
ina dalla de damma kanna sarawa
ina bala ubang gadadi
dalla de damma kanna sarawa shawara bala ubang gadadi
ai gongoni se bola
na ai gongoni se bola
duniya dalgarma
mo ai gune ke gaishe ko
aka tsaka majar amina baban sani dalla de gongoni se bola
Baba,
na kungiyar Brazil moto motar da ba a shiga ki sai da jarida yawa
kungiyar Brazil moto
ba a shiga ki sai da jarida dan garba
kungiyar Brazil moto
ya akwai likita ya
sai na ya ba Muhammad Sale
yawa
ashe Ali kana kai sheku
Allah da direba mota Allah da mota dalladin layin legal
dalladin ne layin legal na baba dan falke mama soya dane
kilomitan isa legal isa dire ban legal
isa legal
dire ban legal
isa dire ban legal isa legal shi ma yana biya na waka
na kuma dan karamin gwani dire ban mota sala ba shiru
da mu wani da ke shi au
da fadi ma mai kace
mu da na sala me buga kace
da fadi ma mai kace
mu da na sala me buga kace
amma na sala ne aliya mai kace
yau ba mu da na sala me buga kace me yi kokari
malara
maka da masu fushin nan
malara ba tamba bala zai ba
kace me kokari wadanda ba su san hausar mu
da duniya ta garba
mu kokari mu kai su mu bar su dan al'adun mu sun bana sun kama wannan wahala ashe hannan wahala sai Allah yawa
a kira bala san ba bala dare balle ka bala dala yalle bala dare ban san ba bala ba juji me kada karfe garba juji me
kada karfe
balle ga tan garba
haba na garba juji sanne duniya
la ta ga mala
na garba juji wane yaro la biya bala dire ban chimba to lalle ali bana be sheka
iliya ke afta ba arna namiji abokin tafiya
iliya 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 iliya
iliya ke aida mutan da duniya sai Allah dan garba